أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منوى الله سبحانه وتعالى قوتي أهد أمو أولا مسألة سمع البركة domin karatu na alqur'ani mai girma tafsiri wanda wannan shine zama na uku wanda muke kokarin bayyana ma'anoni na ayoyi na alqur'ani mai girma da kuma kusanto su domin ya sara a gare mu aiki da alqur'ani da kuma amhanuwa da karatun shi da kuma bibiyar umarnin da ke cikin alqur'ani da kuma yani barin abinda yake na hani ne a cikin alqur'ani a darasin da ya gabata na jiya mun yi yani fassara ta suratul ikhlas wanda mun yi kokarin bakin abinda ya sara mun yi bayani abinda ya shahiya ne hukunce da sauransu insha Allah yau muna tare da wata sabuwar sura wanda insha Allah ita ma za ta ba mu wasu hukunce da wasu labaruka da wasu tsare-tsare wanda Allah maɗaukin sarki ya tsara domin yani tabbatar da addinin shi domin ɗaukar kalma ta addinin shi taban yau surar da za mu karanta yau ita ce suratul masad wannan ya daga cikin sunaye nata wanda yake shahararre talma ta al-masad ta zo a ciki wannan sura sura ce makkiya a makka aka sabko ta yani kayan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura tana da ayoyi guda biyar ita kuma allo wannan sura tana da sunaye da yawa daga ciki sura suratul masad wanda muka hurfi kuma allo da akwai suratul lahab tana daga cikin sunayenta suratul lahab sannan kuma yana daga cikin sunayenta suratul tabbat haka yana daga cikin kuma sunayenta suratul haqa amma sunayen da suka yi shahara sunaye guda biyu ne suratul masad da kuma suratul haqa wannan shine sunaye na wannan sura mai albarka wadda za mu karanta ɗan uwa da akwai wani ɗan tunani wani abu da yau za mu ga rishin ilimi yana sa mutane su dinga hankali wani yana cewa ai tabbata yadda ba a karanta ta a sallah saboda ana magana akan abi lahabin da waye da sauransu kaga wannan rishin ilimi ne da yawa da akwai guraren da ana magana akan kafirai da sauransu kuma ana karanta alqur'ani babu inda ba karantawa a cikin sallah kidan insha Allah kuma galiban irin wannan kudura-kuduran nan ina samuwa ne daga rishin sanin ma'anonin su wannan surorin da kuma konsent da sabon da suke badawa da kuma abin da suke tabbatarwa tunda ta ambaci abi lahabin ba wai ya ban shi ta yi ba inna ma zargin shi ne ta yi sannan wannan sura dai insha Allah tana magana ne akan abi lahabin da kuma matashi Ummu Jamil wanda sun kasance sun kai makura wajen kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kiyayya ga addinin musulunci da kiyayya ga Allah maɗaukin sarki sun kai makura to wannan sura tana magana akan adawar da suka kasance suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zuwa tana magana akan asarar da za su kasance a ita a duniya da lahira tana magana akan hallaka wa'innan mutane shi Abu Lahabin da kuma matashi wannan sura tana mana magana akan makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dan haka duk wani makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za mu samu a yau makomashi ita ce makoma ta wannan makiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da Abi Lahabi na kasance na daga cikin manyan makiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yau dan an samu wasu suna kiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya shahara Faransa sun yi hoto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na baci sannan kuma da shugaban su hoto yana daurewa abin girfi. To wannan makomashi insha Allah makoma irin makoma ta Abi Lahabi da makamantan su ne zai kasance. Sannan wannan sura ta gaya mana yadda halin Abi Lahabin da shi da matar shi zai kasance a nan duniya, sun halaka za su tabe za su yi mutuwa ta wulakanci kuma haka ya kasance, sannan kuma za su shiga wutar jahannama. Kuma wannan sura tana nuna mana ba za su taɓa mutuwa ba akan musulunci, kuma haka ya tabbata ba su mutuwa akan musulunci. Wannan sura tana nuna mana girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan mutuma Abi Lahabin ya kasance ya samu wannan tabewar da halaka wannan dalilin kiyayyar da yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne a takaice yan muqaddima da zamu yi kafin kuma hannu mu shiga tafsiri mu bayyana sababi na nuzulin wannan ayat da kuma bayani akan insha Allah kenan Allah rahma ya buji karatun
sura. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل
jayid an uwa kawai yanda muka yi bayani wannan sura ce makkiya ana ce mata suratul masad ana ce mata suratul hatab da sauran sunayen da muka bayyana. Taban Abu Lahab wanda yani shine horkon wanda zamu fara gani a cikin wannan sura daga shehe matashi wanda su ne kan gaba wajen kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ya kasance ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yani da zama wa yake wa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, ammi ne dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abdullah ibn Abdul Muttalib, shi kuma sunan shi Abu Lahab sunan shi Abdul Uzza. Abu Lahab al-kunya shi ce, ko da ba al-kunya shi bace ba ta asali, almim dai karin bayani zai zo akan haka. To Abu Lahab ya kasance makiyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsani da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ha kuma hannu matar shi ta kasance, ya kasance dan tsaba dan kaiwa makura akan tsanar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yani yana barin kasuwanci shi, yana barin ayyukan shi, yana barin komai nashi ya dinga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daya daga cikin yani kawai yanda Imam yani Al-Qurtubi ya bayyana a cikin tafsirin shi, da akwai Tariq Al-Muharibi ya yake cewa wani lokaci na kasance a kasuwata Zilmajaz, kasuwata Zilmajaz mazaj ina tafiya sai kai tsaye na ga wani sarmai wanda yana da shekaru madaidaita hadisi sin kenan, yana da karancin shekaru, naga wani sarmai yana tahiya yana kira mutane zuwa ga addinin Allah, zuwa ga musulunci, yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, ku ce la ilaha illa Allah za ku rabauta duniya da lahira. Yana tahiya yana fata ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kuma sai da akwai wani mutum a bayan shi, wa iza rajulun khalfahu yarmihi qad adma saqaihi wa urqubai, sai ga wani a bayan shi yana ƙaryata shi, wa iza rajulun khalfahu, ga wani mutum a bayan shi yana jifan shi, yana jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada adma saqaihi wa urqubai, yasa ya jefe shi akan kaburi da kawuwa har jini ya fara fitowa, yana tahiya bayan shi, yana jifan shi kuma har yana cewa ya ayyuhan nas innahu kadhabun fala tusaddiqu, yana cewa ya ku mutane wannan makaryaci ne, kada ku karyata shi, kada ku gaskata shi.
yani Abu Lahab yana bin manzalar sallallahu alaihi wasallam, manzalar sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga addinin Allah, shi kuma Abu Lahab yana jiwon manzalar sallallahu alaihi wasallam, yana cewa mutane kada ku ƙaryata shi, makaryaci ne kaza da kaza da kaza da kaza. To wannan ruwaya ba komai ba take nuna mana, tana nuna mana tsananin adawar da Abu Lahab yake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A duk da haka bai sha ba, ya halaka, an kashe shi a yaƙi ya rasu bayan yaƙin Badar. Bayan yaƙin Badar da ya rasu da mummunar cuta, kawai da za mu bayyana wadda cutar yadda ta kai ta kawo, aka kasa yi mishi mawanka, kwara mishi ruwa aka yi, aka tura shi daga da dogon icce aka sa shi cikin rami, saboda kai ya yi wari, cuta ce wadda ana iya ɗaukanta. To wannan shine ya kasance makomashi. To haka duk wani makiyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makomashi ita ce wannan wulakanta da halaka da tozarta. Wannan sura, suratul Masad, tana da sababi na saukowa. Kamar yadda muka sani Al-Qur'ani, da akwai ayoyi ko kuma surori wanda sun sabko da sababi, da akwai wanda babu wani sababi suka sabko, kai tsaye suka sabko. To wannan sura tana da sababi na sabkowa. Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Abbas afwan, yace lokacin da Allah maɗaukin sarki ya sabkowa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya, wa anzir ashiratakal aqrabi, lokacin da aka safkowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya, wa anzir ashiratak alaqrabin, kawa makusantanka gargadi na kusa da kai. Shi yasa ake so yau in kai malami ne mai da'awa ko kana zuwa makaranta kana daukan karatu, na kusa da kai ka fara musu gargadi da da'awa, ba ka je nesa ba da sauransu. To aka safkowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta, aka ce mishi wa anzir ashiratak alaqrabin, kawa na kusa da kai ɗan uwanka gargadi da wasu. Abu Lahab yana daga ciki, tunda amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka saukowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya hawo kai dutse na Safa, da ya hawo kan dutse na Safa sai ya kira, yace ya bani Fihr, ya bani Adi, yake kira bangare gidaje na Quraysh, yani manyan gidaje na Quraysh, yake cewa ya ku ƴaƴan kaza ku zo, ya ku ƴaƴan kaza, duka yake kira. A wata ruwa ya zo yake cewa wa sabahahu, ga wata musiba za ta zo, ga wata musiba za ta zo, ana kira ne, kowa ya fito. Har ya kasance in wani bai iya samun hutowa, sai ya tura wani da yake je bashi labari, yace in ka je ka jiyo mu, sun ji ana kira. Lokacin da suka zo gabaki dan suka tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kan dusan wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, idan na ba ku labari na ce a bayan gari da akwai wata rundina ta yaƙi, tana so ta zo ta yaƙe ku, tana so ta zo ta rundige ku da kashe ku, ko kuma da akwai wata musiba tana zauwa, in na ba ku labari za ku gaskata? Sai suka ce tabbas za mu gaskata ka, ma jarrabna alayka kalimat, bamu taɓa samun ka ba kai ƙarya, za mu gaskata ka. Shi yasa dan samun gaskiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance, yani dukkanin Qurayshawa suna kiran shi Al-Amin, suka ce mu taɓa ne ba kai ƙarya. Kenan in kana so babban abin da za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance kana da gaskiya, ko da yaushe ka dinga yin gaskiya, ka dinga taharrun gaskiya, ka nisanci ƙarya. In dai kana so ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin ne, hatta da kafirai sun yarda da shi wajen ƙarya babu. Suka ce ma jarrabna alayka kadhiban, ba mu taɓa ganin ba kai ƙarya, za mu yarda. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, fa inni nadhiru lakum bayna yaday azabun shadid, to sai ku ni ina muku gargadi da ku yi imani, ku ce la ilaha illallah, za ku samu ribota, za ku rabto shugabanni na al'umma, za ku rabto shugabanni na duniya, za ku samu riba ta duniya da lahira. Ina muku gargadi ku ce la ilaha illallah. In kuka iya, to bayan haka da akwai azaba mai tsanani, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka. To a cikin mutane mun ce da akwai Abu Lahab. Abu Lahab da ya ji wannan, sai ya tashi yana karkata hannu, yana watsa hannu irin ya ji haushi, yake cewa tabbal laka alihada jama'atuna tir da kai kai asara saboda haka ka tattara mu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da yahudi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbal laka tir da kai kai asara he Allah ya sabko da wannan sura shine tabbati da abila hadu hannayen abila habin sun yi asara yani karan kanshi gabaki daya yayi asara ya tabe wa tabba kuma hannu daman tabbe kenan sai aka huddo aka baida mishi martani gabaki daya wannan sura gabaki daya ayoyi guda biyar din nan sun sabko ne a lokacin da haka ta faru wannan shine kissa to zamu ga kuma hannu a lokacin da aka yi haka mata Abi Lahab da taga an sabko wannan da yake da suna sura wannan wanda a ciki an wadi asaran mijinta da tabewar shi da makomashi wuta har ita ma kuma hallo sai ta zo tana neman mai da martani insha Allah bayani zai zo a nan gaba yanzu insha Allah kenan sai mu ci gaba da yani tafsirin ita sura wannan shine sababin sabko wannan sura sai Allah ma okay sarki yake cewa a harkon wannan sura tabbat yada abi lahabin wa tab na harko tabbat yada abi lahabin hannayen abi lahabin sun tabe tabbat at-tabab tabbat yani min at-tabab at-tabab shine al-halak wal khasara wad dama halaka da asara da tabewa shine at-tabab kamar yanda yazo a wata sura ya Allah mai kisa kike cewa wama kaidu fir'auna
illa fi tabab
Allah mai daukin sarki yake cewa kaidi da makirci na fir'auna bayya kasancewa fate cikin halaka duk in ya kawo wani makirci zai kasance ha makirci zai kashe zuwa ga halaka shi kenan at-tabab shine al-khasara wal-halak wad-dama kenan shine na akai amwani da irin wannan lafazin tabbati yada abi lahabin hannayen abi lahabin sun tabe yada asalin su yadani ne saboda an yi idafa zuwa ga abi lahabin sai aka goge nune kenan tabbati yada abi lahabin nan gurin aka ce hannayen abi lahabin sun tabe shin ban da gangan jikin shi la ana nufin dukan shi ya tabe laraba suna da wani usulubi na magana in sun tashi yin magana akan abu sai su hudu wani bangare daga jikin shi daga bangaren abun suna nufin duka shine malamai suke cewa min babu itlaqil juz'i ma'a iradatil kulli yani a hudu wani bangare na abu ana nufin dukan dashi Allah mauki sarki da ya tashi a wata aya yake cewa wannan zai wani rukku wasjudu wa'budu rabbakum irka'u wasjudu ku yi ruku'i ku yi sujjada me ake ni ku yi sallah he aka wadi sallah aka wadi ruku'i da sujjada saboda wani bangare ne sallah ana nihin sallar karakanta to haka uslubi da akwai shi kala kala a cikin alqur'ani kam nan shine tabbati yada abi lahabin hannayen abi lahabin sun tabe kayan dukan shi ya tabe gabaki ɗayan shi abi lahabin ya tabe yayi asara ya halaka malamai suka ce wannan jumlan nan ta farko addu'a ce ake mishi kenan Allah ya tabar da shi Allah ya halakar da shi to tabi he kuma a ƙarshe aka ce wa tabba daman kuma halakakkai ne tababbe ne kenan a harko da aka ce tabbati yada abi lahabin wa tab hannayen abi lahabin Allah ya tabar da su Allah ya tabar da abi lahabin Allah ya halakar da shi wa tabba daman kuma halakakke ne tababbe ne asararre ne saboda shi na daya in bayya bin annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki bin addinin annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda addini dan saboda Allah dan saboda me ka wuya ya kamata ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan saboda kusanci dan uwan shi kaga duk mutumin da ya kasance yani ya amsa da'awa dan Allah kuma ya amsa da'awa dan yan uwantaka to wannan babu alkhairi a cikin shi babu alkhairi a cikin shi Allah ke yi kenan shine wannan aya ta farko tana tabbatar da halaka ta Abi Lahabin da kuma tabewar shi
wannan kenan Abu Lahab mun yi bayani wannan Abu Lahab al-Kunyashi ce an sa mishi Abu Lahab asalin al-Lahab shine harshen wuta wanda yake wuta mai kyau innan wuta lokacin da taruru tana huddo wani harshe mai kyau to galiban Laraba in suka ga mutun yana da kyan huska sai su dinga ce mishi Abu Lahab to shi Abu Lahab yana da kyan huska sai aka sanya mishi Abu Lahab baban kyau kenan ashe wannan sunan da aka sa mishi Allah ya yi makomashi zuwa wannan wutar wadda take da wannan kyan dan tsabar ruwa dan tsabar kamawa kawai wanda bayani zai zo sunan shi Abdul Uzza sunan shi Abdul Uzza bawa na Al-Uzza Al-Uzza ɗaya ne daga cikin gumakai na Larabawa mushrikan Larabawa a Makka Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma shi ya aihi baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi kiyan kaga ɗan uwa ne ha sunan shi Abdul Uzza wani ɗaya daga cikin malamai yake cewa yani ka iya tambaya ka ce saboda me yasa anan gurin Allah madaukakin sarki bai kiraye shi ba da sunan shi sai ya kiraye shi da al-Kunyashi al-Kunya shine baban wane galiban kuma in kaga an kiraye mutun da al-Kunya aka ce baban wane dan ana dan girmawa shi ne ha shi yasa mata za ka galiban ba sa kama sunan mijin su sai su ce baban kaza to wani zai iya cewa to shine me na a girmama shi nan an wadi wannan sunan nashi ba dan girmama ba Abu Lahab baban Lahab ba dan girmama ba duk da ba bayyana da mai suna Lahab an sa mishi baban Lahab saboda kyau din shi kyau huskar shi malamai suka bada amsa guda uku suka ce Allah madaukakin sarki ya kiran shi da sunan shi saboda wannan sunan nashi ban shahara da shi ba da yawa ba sun bar sunan shi Abdul Uzza ya yi shahara da Abu Lahab kenan yau in aka kira shi aka ce Abdul Uzza za a iya yi ta bincike wane ne shi da makamanta haka na daya na biyu kuma hallo a cikin sunan shi da akwai shirka Abdul Uzza bawan Uzza Uzza kuma gumki ne taya za a yi Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan sunaye wannan shi yasa malamai suka ce da akwai wani ladabi idan mutum yana da suna ko da sunan shi ne na asali wanda aka yanka mishi rago da shi in yana da wani suna a cikin sunanan da akwai batsa ko da akwai zunubi ko da akwai sabawa Allah ko da akwai shirka ko makamanta haka kuma yana da wani suna wanda yake kyakkyawa ka kira shi da wancan kyakkyawa wabe wannan wani ladabi ne Allah maɗaukakin sarki yake so ya koya mana shi yasa ba a kira shi ba da wancan sunan nashi na biyu kuma hallo Allah ya kiraye shi da suna Abu Lahab a nan gurin a gaba za a bayyana mana zai shiga cikin wata wuta wannan wuta tana da Al-Lahab tana da harshe tana da ruwa da ci to sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan sunan nashi Abu Lahab dan ya yi daidai da makomashi shi ne Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahmatullahi alaihi ɗaya ne daga cikin manyan malamai masu koyarwa a masallaci na Makka wanda ya rubuta littafai da yawa Minhajul Muslim daga ciki kuma ya rubuta Aisar Tafasir a cikin Aisar Tafasir yake cewa a ƙarƙashin wannan yace wannan sunan kawa a kaddara ce ta riga ta gabata dole ya sawa kanshi wannan sunan saboda makomashi zuwa ga wuta mai wannan sunan Abu Lahab zai shiga kuma wuta za ta yi Lahab kamar yadda shi yasa ake so idan zaka sawa danka suna wallahi ka zaɓi suna na turki da sada kada ka zo wai dan kaga wani mawaki ko wani dan balo ko wani me yake da suna MPF ne da sauransu ka ɗauki suna ka sawa danka suna na wanda ka gano zaka sa sunan shi ne kaga wani mutumin kirki ne zaka sa sunan wani saboda me yasa suna yana tasiri kaga na Abu Lahab ya kasance makomin shi kuma izuwa ga nari Lahab ha kuma hallo me yake da suna suna na tasiri akan tarbiyya ta mutum
suna yana tasiri akan tarbiyyar ta mutum da gaba na mutum. Insha Allah kenan dai wannan shine hikimar da take cikin rishin kama sunan shi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ya aka ce Abu Lahab. Alkunya shi kuma ta asali yani alkunya Abu Lahab ta asali shine Abu yani Utba. Abu Utba shine alkunya shi ta asali shi Abu Lahab. Sannan a cikin nan za mu ga insha Allah matar shi matar yani Abu Lahab shine ita ce Ummu Jamil ukhtu yani Abi Sufyan za mu ga matar shi yani zai shiga wuta da shi da matar shi insha Allah za mu gani za mu ga kissar tasu kenan aya ta farko ta tabbatar da yani tabewa da halaka ta Abu Lahab me yasa ya tabe ya halaka saboda kiyayya da yake wa manzalar sama da adawa da yake wa manzalar sama da batanci da yake wa manzalar sama da reni da wulakanci da yake wa manzalar sama haka duk wani mai rena manzalar sama mai rena addinin manzalar sama mai rena alqur'ani makomashi ita ce makomar dai wannan zai zo tarihi mu ga yanda yayi mutuwa ta wulakanta insha Allah jayid lokacin da aka sabko da wannan sura mata Abu Jahal ita ce Ummu Jamil yani alkunyata sunanta kuma lo ita ce Arwa binti Harb bin Umayya Arwa binti Harb bin Umayya ƴan uwa ce ga Abi Sufyan Abi Sufyan wanda da ya kasance shugaba ne na harkar kasuwanci na Qurayshawa mushrikan Larabawa amma ya musulunta a fathi makka ya musulunta lokacin da aka yi fathi makka Abu Sufyan to ita wannan Arwa matar yani Abu Lahab ya uwa ce a gare shi sunanta Arwa sunan alkunyata ita ce Ummu Jamil lokacin da aka sabkar da wannan sura ita ga ta mai miji yani an taba mijinta sai ta taso ta zo ta dauki bangareren dutse ta zo yani tana so ta samu manzala sai sama dan ta bige shi ta dauki bangareren dutse ta zo har cikin masallaci za ta tarra manzala sai sama da ta zo sai ga manzala sai sama a zaune da shi da Abubakar radiyallahu anhu sai da ta zo kusa da manzala sai sama sai Allah ya dauke gadanta batta ganin manzala sai sama tana ganin Abubakar take cewa Abubakar naji dan uwanka an sako mishi ayoyin da yake bata ni da ni da mijina to wallahi da na same shi da yana jehe shi da wannan dutsen nan take cewa kuma ni mawaƙiya ce tana alfahari ta tayi tana yin wani waƙe a waƙen da akwai alaman jahilci da rashin fahimta da rashin ganewa ta tayi tana cewa muzammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina take cewa muzammaman abin zargi ne mun saba mishi wai mai makon ta ce Muhammadan abin yabo he ta ban canza ya ta ce muzammaman abin zargi ne mun saba mishi manzala sai sama take ni da haka ta ce wa amruhu abaina umarnin da ya mana da al'amurkan shi gabaki daya mun kiban masu take cewa addinihu qalaina addini shi mun yi mushi hushi ban masu haka take cewa shi yasa a cikin nan baitin nan da akwai jahilci shi sunan manzala sai sama Muhammad abin yabo he ta ce muzammam take zagin muzammaman shine manzala sai ke cewa bakwa mamaki da al'amari na Qurayshawa suna zagi suna wulakanta muzammaman su sun zata ni suke ni sunana Muhammadu su kuma suna bata muzammam kaga toshewar basira shi yasa duk mutumin da yake yani huto da manzala sai sama ko da addini manzala sai sama zai kasance makomashi a lokacin da yake wannan abun yana toshewar basira he ta tahi tabar yani wannan gurin to haka ya kasance yani tazo dama kuma ita wannan yani Arwa binti Abi Umayya binti Harb ibn Abi Umayya ukhti Abi Sufyan wannan Arwa din ta kasance yani tana cutar da manzon Allah ta kasance idan manzon Allah sallama zai tahi masallaci da asuba yayin ta dauko kaya da itace masu kaya ta sa akan hanyar manzon Allah sallama dan ya taka yani yanda baka tunani lokacin da yanzu su wannan karamin abu ma ne masu kai suka zana su hoton manzon Allah sallama ha ga wadda tayi abu kala kala a lokacin kuma addinin musulunci bai da ƙarfi amma ta hallaka da ita har mijinta ina ga ko a yanzu inda addinin musulmai suke da yawa musulmai za su muku addu'a su tsine muku kenan kaga da akwai aiki haka yana daga cikin kiyayya da tikewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da domin tana daga cikin manya na Quraishi mata na Qurayshawa tana da wata tsakiya wadda me tsada ce tace wannan tsakiyar gabaki ɗinta zan yani zan saida ta kudin in sashi a cikin kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da take da itace da take daukowa take sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha za a mata wani narko na azaba da wannan itacen da take daukowa kuma da wannan me yake suna sarka da take sawa tace za ta saida ta domin ta sa a kiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a mata azaba da ita za mu gani insha Allah to Abu Lahab lokacin da aka sako yani aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade shi ya fadakar da shi ya mushi wa'azi akan ya tuba ya haɗu kalma ta la ilaha illallah saboda azaba da sauran su yace in kana ma yaqulu ibn akhi haqqan fa ana aftadi yani minhu bi mali wa waladi yace abinda manzo Allah abinda dan uwana yake faɗi in ya kasance gaskiya da ina azaba za su to ni zan ceci kaina daga wannan azaba da duke da samu ko kuma da ayyana yana da ayya kamar yanda malamai na tafsiri suka bayyana da akwai utba da akwai mu'tib da akwai utayba da sauransu to yace zan cece ka ayyana sai Allah maɗauki sarki a wannan sura ya maida mishi raddi baitin Allah maɗauki sarki ya ce tabbata da abil hamim wa tab sai Allah maɗauki sarki ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab duke shi ba za ta taba wadatun mushi ba za ta taba kare mushi ba azaba ha kuma hallowo ma kasaba ƴaƴan shi ba za su taba kare mushi azaba ba ma inna muka dauke su muka dauke ta ma inna lafiya ce tana koyewa ma aghna anhu he in ta kasance lafiya ce koyewa take he kasance aghna za ta dauki ma'ana yughni ma yughni anhu maluhu wa ma kasab duke shi ba za ta taba wadatun shi ba ta hana mishi azaba ran tashar kiyama sannan kuma lo ɗayan shi ba za su taba wadatun shi ba za su taba hana mishi ba azaba ran tashar kiyama da akwai ma malaman da suka dauki ma in nan ma ce ta istifham duk yadda yake alfahari da ita da ɗayan da yake alfahari da su ma aghna anhu maluhu wa ma kasab duk ya me ta wadatar da shi me ya samu wani fa'ida ya samu da wannan dukiyar me ta amfane shi da shi Allah wadaran dukiyar da babu addini Allah wadaran dukiyar da babu albarka Allah wadaran dukiyar da babu imani me ta wadatar mushi ƴaƴan da yake alfahari da su me ya wadatar mushi Allah wadaran ƴaƴan da babu tarbiyya babu kauna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kauna ta musulunci da kauna ta addinin Allah maɗaukakin sarki kenan in aka dauke shi amma innan kenan mace wadda take istifhamiyya kenan ma ya kun dai yani alfarin da yace duke shi da ƴaƴan shi za su hana shi yani daga azaba da aka mishi alƙawari shine Allah maɗaukakin sarki ke korewa ke cewa duke shi ba za ta taba wadati hana mishi ba azaba haka kuma da ƴaƴan shi nan ma aghna anhu maluhu dukiya an bayyana dukiya wa ma kasaba da abin da ya tsoruwita ya samu na ƴaƴa wa ma kasaba Abdullahi bin Abbas ya fasarta wa ma kasaba shine min al-aulad ya zo kuma a hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-waladu min kasabi walidi da yana daga cikin abinda uba ya tsoruwita shi yani kamar yadda zaka iya tasarrufi da dukiyarka zaka iya tasarrufi da dukiya ta danka to kiyan wa ma kasaba nan gurin shine ƴaƴa ake nufi kiyan da dukiyar shi da abin da ya samu na ƴaƴa ba za su taɓa wadatar mishi ba wadah haka yani rashin ilimi da rashin tunani za ga awa mutum alƙawarin azaba sai ya ce ah da akwai dukiya ta da akwai ƴaƴa na ya sahana ta akwai matsala kidan har yanzu bas ida imani ba imani wanda yake tabbatacce game da yani addinin Allah jayyid Abu Lahab wanda Allah ba uke sarki yake magana akan shi akan ya halaka ya tabe kuma halakakke ne tabbe ne daman kuma wanda Allah maɗauki sarki ce duke shi da ayyan shi ba za su taba amfanin mishi ba game da azaba ta Allah maɗauki sarki in ta zo shi wannan Abu Lahabin ya halaka ya tabi tabbas lokacin ya tabbata a tarihi yani ya rasu bayan yani bayan an yi yaki na Badar yaki na Badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan yakin Badar ya rasu da kwana bakwai haka malamai suke wani rasuwar da ya yi rashin lahiya ce ta kama shi rashin lahiya mai ciratuwa wadda in ka taba mutum tana iya daukan ka ita ce ta kama shi ana ce mata rashin lahiya al'adas to wannan al'adasa wannan rashin lahiya ita ta kama shi wannan rashin lahiya da ita ya mutu da ya mutu mutane duka suka guje shi sai da kwana uku yana ware wanka ma ba mishi ba sai karshe da dan shi ya ga yani zargi da lalaci zai iya tabbata a dangin su sai je aka kwaza mishi ruwa daga ne gehe aka tura shi cikin rami da icce aka watsa mishi yani kasa kaga wannan mutuwa ta wulakanci to haka ka bincika gari duk makiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'an wanda suka yi araye a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin makiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake sha kowanne za a ganshi yana mutuwa ta wulakanci ah kuma domin kai addinin musulunci da bakiya Allah ya sauwa su kidan wannan shine sunna ta Allah maɗaukakin sarki a dukkanin makiyana mazala sallallahu alaihi sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari baitin an gama magana a duniya ya halaka ya tabi kuma hallo a lahiran ma haka sannan kuma hallo a duke shi da ƴaƴan shi basa amfana shi gaba da azaba ta Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ce mana yake cewa sayasla naran zata lahab da sannu zai shiga cikin wuta za ta lahabin ma'abuciyar rababbaka da ci ma'abuciyar harshe wadda take ta yani ruru ƙarshen ruruwa wuta lokacin da ta ruru ƙarshen ruruwa za a ga tana da wani harshe da take huddowa za a ga wajen metir ɗaya gurin da take ci sannan kuma harshenta ya kai wajen tsawon metir ɗaya to irin wannan wutar zai same ta zai shige ta sayasla yasla zai konu zai shiga cikin wuta ya koni da ita ya koni da wannan wuta naran zata lahab wannan wutar ma'abuciyar rababbaka da harshe da kuma zahi da kuma yani tsanani ita ce dai wutar jahannama wanda wutar jahannama duk wani abin da ka sani da tashin hankali babu kawai wutar jahannama wuta ta duniya ko ka samu ja in ta yi yawa ka samu gula ko to wutar jahannama baka ce dinin baka ce lit ina ji diyan da ake kunna wuta ko irin kominat ɗin katai inda ake haraka da yake suna iranium da sauransu ba za ka samu bare wuta baka ko gurin da ake yin wuta ta lantarki da wani waye kere-kere ba za ka taba samun wuta baka ba to wutar jahannama baka ce shi yasa malamai suka ce an sanya mata suna jahannama saboda baka ce dindindin an rura ta ta yi ja daga ja aka rura da ta yi bula daga bula ta an rura ta ta yi ta koma baka dindin to wuta jahannama baka ce dindin wanda hayakin wutar yahi yani wuta ce wanda ke da kai a nan duniya wuta jahannama yani babu wani abun da yake na musiba wanda yahi ya yani wanda zai nuna ba ka wuta jahannama wannan tsananin zahiri da muke yi anan zahiri za mu iya cewa 40 da yayi yau 40 da muka ko to tsananin zahiri ne da muke ji lumfashi ne nata kakkamanci tsakanin nan da sama da akwai turki da akwai teku sannan kuma hallo sama me yake da suna tsakanin da sama da akwai tafki da akwai teku sannan kuma hallo sama me yake da suna rana a sama take tsakanin mu da mu da rana da akwai teku to wannan zahin da muke ji yana bugowa lumfashin ta duk da kuma da akwai nususu wanda sun zo yani me yake da suna wuta ta jahannama a kasan kasa take sai dai kuma hallo wani abu ne wanda ya shahi gaibi mutum ba ya ce ba ta ya zai ya ce wuta a kasan kasa take ha kenan almuhim dai wutar jahannama abun tsoro ne duk mutumin da zaka je na cewa yani ya ci zali ya ci haƙƙin wani ya ce in mun je can na baka wallahi bai san ba abin da yake wani wutar jahannama yani abin tashi hankali ne na ƙarshe abin tashi a ciki wabba wuta ce za ta tarar rafaka tana cin mutum babu mutuwa babu rayuwa kullum cikin azaba wannan ba karamin musiba bace ba shi yasa in kaga mutum yana izgiri da addini ya ta in mun je can ko baka mata haka wallahi bai san mun me yake wani shi yasa ilimi yana taimaka mutum ya iya bakin shi kenan shi Abu Lahab yani sayasla naran zatul habs da sannu zai shiga cikin wuta ma'abuciyar rababbaka ma'abuciyar harshe ma'abuciyar zahi ya koni da ita ba shi kadai ba matan nan tashi dai wanda take taimaka mishi take kama mishi akan kiyaya ga manzo Allah sama wa mura'atuhu hammalatul hatab da shi da matar shi wannan mata tashi hammalatul hatab ma'abuciyar daukar itace ya zo a watar waya hammalatul hatab hammalatul hatab da ya kasance sifa ce ta imra'atu in kuma hammalatul hatab ya kace ya kasance hal wannan wan mura'atu da shi da matar shi za su shiga cikin wutar jahannama hammalatul hatab malamai sun yi fassara wajen uku akan hammalatul hatab ma'abuciyar daukar itace malamai suka ce hammalatul hatab hali ne ake bayani nata wanda ta kasance a kan shi wanda take ɗauko icce mai kaya ta sanya a kan hanya ta manzalar sassan don ya taka cutarwa kawai da ƙiyayya juwata hanya ta cutarwa da ƙiyayya na farko wasu malamai suka ce hammalatul hatab ba da labari ne ake a kan halinta wanda take da na gulma da tsegumi da ta da husuma saboda duk mutumin da yake da gulma da tsegumi da ta da husuma za ka ji ana cewa kawai itace yake yayi daga ya zo daga an kunna itace wuta za su tashi to haka shi ma daga ya zo da itacen wannan na gulma tashi a kan shi sai ya zo ya kunna husuma haka kuma wannan ma sifar ta ce baitun wancan abin da take yi na ɗora itace da take sa kaya a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka kuma hallo annamiya ce kenan wannan zai nuna maka cewa duk mutumin da yake da annamimanci da gulma da fitina ta da fitina da tsegumi to wannan mutumin yana koyi da makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai yana nuna cewa shi masoyin manzo Allah ne na gaske manzo Allah sama bayyayin annamimanci kuma bayya da alaka da shi kenan mutum ya nisanci koyi da irin wannan hammalatul hatab kenan me yawo da annabimanci ma'ana ta uku shine hammalatul hatab ana bada labari abin da zai kasance a ranar tashi alkiyama in ta shiga cikin wutar jahannama mijin nan nata wanda dalilin shi take kiyaye da manzo Allah sama wanda in an taba shi har ta zo ta dinga daukan dutse ta ce za ta bigi manzo Allah sama mijin nan nata ranar tashi alƙiyama a cikin wuta Allah zai dinga sa ana dora mata itace tana zuwa ta sawa mijinta dan ya ƙara shiga cikin azaba ita tana cikin wutar kuma dinga dora mata ita ce ta ƙara sa mijinta haka za ta yi ta yi subhanallah musiba kaga wannan ma'anonin gaba da kin guda uku ma'anonin suka ce salihani na afassara wannan kalma ta hammalata hatab jai kenan wa imra'atu hammalata hatab zai shiga cikin wutar jahannama da shi da matar shi hammalata hatab mai daukar itace sawan a ɗaya daga cikin ma'anonin da muka bayyana guda uku kuma sai nan za a ƙara bada wani labari sifar yaya za ta kasance fi jidiha hablum min masad a wuyanta da akwai wata igiya igiya wadda take ta kaba ta dabino kaba ta dabino igiyar da an tarma ta tarmo za a sanya mata shi ranar tashin kiyama ita ma wannan yani ajidiha nan fi jidiha ay fi unqiha akan wuyanta za a sanya yani hablum za a sanya igiya wannan igiya daga menene min masajin daga masar yani ita ma an fasarta ta da yawa amma asali dai hablul masad shine igiyar da aka yi ta daga kaba ta dabino wanda aka tsarma ta aka tufka ta a lokacin sa haka ne suke yin igiyoyi wannan igiyar karshe ne wajen kwari to he aka yi musu magana da abin da shi za su sani to ranar tashin kiyama za a sanya mata wannan igiyar a dinga tinta da shi ana huskarta da shi dan tsaba azaba wasu malamai suka ce a'a ba wannan ma'ana ta farko ta hablum min masad wanda malamai suka hudi da akwai kuma lo malaman da suka ce yani za a sanya mata sarka wannan sarkar da ta kai alfahari da ita tace za ta sai da wannan sarkar domin ta sa ta a cikin adawa da kiyaya da manzalar sama malamai suka ce za a sanya mata sarka a ranar tashin kiyama wannan sarka tana da zira'i 70 a sanya mata a wuyanta a ƙara mata azaba da ita sarka ta kare wannan ke wasu malamai suka ce a'a wata igiya ce za a yi mata a cikin wutar jahannama a sanya mata a dinga azabtar da ita da shi almuhim wannan shi ne ma'anonin da malamai suka bayyana wanda zai kasance yani ita za ta kasance a kan shi wannan a takaice ɗan uwa shi ne bayani a kan wannan sura da kuma abin da muka gani a karkashin wannan sura na bayani da kuma hukunce-hukunce a ƙarshe ne za mu iya cewa wannan sura tana ba mu wasu darussuka yani wanda yake mafi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai adawa da annabi Muhammad mai adawa da addinin annabi Muhammad mai adawa da littafin da Allah maɗauki sarki ya turo annabi Muhammad da shi ba zai taɓa tsira ba zai kasance hallakakke ne a nan duniya da kuma lahira na ɗaya kenan darasin da za mu gani sannan kuma hallo za mu ga cewa idan ya kasance galiban miji in ya kasance mutumin banza ne yallan shi suna kasancewa kamar yadda yake sai in wata rahama ta Allah maɗauki sarki ta samu shi yasa kahin ka ba mutum aure na iyakka ko na wata wadda kake jibantar lamarinta ka binciki tarbiyyar shi da addinin shi shi yasa sharaɗin da ya zo iza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutum ya zo neman iri aure to ku tsaya ku duba ubangi in kun yarda da addinin shi kun yarda da ɗabi'ar shi to ku bashi in ba ku bashi ba da akwai bannan kidan wannan shar'in dole ya mun lura yanzu wannan Abu Lahab da ya kasance mutumin banza ne sai matar shi ta kasance haka kuma za su kasance suna shan azaba tare sannan zai nuna mana kuma hallo wai kusanci da ƴan uwantaka fatta magani ba ta yanda za a yi kai dan kana jikan shehu ko jikan wani malami ko jikan wani wali ko jikan wani waye ko dan an aihe ka a garin musulunci wannan abun bayya tsiratar da kai za a iya arhanka da magaram ko a saudiya ya kasance mutum makomashi wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ɗan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani ɗan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake lura da addini da yake yin aiki ya kasance tawabi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man bata'a bihi amalu lam yusra bihi nasabu dukkanin wanda aiki shi ya zanto kadan yake yin gaugawa yake yin tashi yayin aiki to aiki shi bai sashi ba aljanna to nasabar shi da dangantaka shi bata sashi kenan me ake so ka dage kai aiki wannan kuma zai iya nuna mana a cikin ƴan uwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ko wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanince tare da shi kawai Ali ibn Abi Talib ɗan Abi Talib ne Abi Talib kuma ammi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai Abbas daga baya ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai Abdullah bin Abbas kamar yani Hamza da Aqil bin Abi Talib da sauransu wannan sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai daga cikin dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su yarda a cutar da shi kuma sun tsaya akan haka daga cikin shikakan shi Abdul Muttalib da kuma Hallo Abi Talib kakan shi Abdul Muttalib da kuma Abi Talib su ba su yi ba imani da abin da ya zo da shi sannan kuma Hallo basa cutar da shi basa yarda a cutar da shi to game da wa'annan shine za ga ana ta samun sabani tece kutece kala kala ana kafirta juna da sauransu shi yasa irin wannan guraren ka dinga maganganu akan su ma matsala shin wa'annan makoman su tace ko makamantan haka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magana ya ce yani duk wanda bai yi ba imani wannan mutumin kafiri ne kafiri kuma bai da wata makoma sai wuta jahannama to mu zo mu yi tattauna akan wannan abu har mu dinga zagin juna da sauransu ba bai dace ba wadai mu karanta abin da zai amfane mu na ibada da sauransu sannan kuma da daga cikin wannan manzon Allah da akwai wanda ba su yi ba imani da shi kuma suna cutar da shi suna kamawa a cutar da shi suna taimaka akan cutar da shi kawai Abu Lahab da sauransu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso a wannan gurin a Makka a harko cutarwa kala kala yana da ya kai ya kawo in ya zo yana sallah in yayi sujjada wani zai dauko yani tumbi da kayan da ake zubdawa na tumbi da sauransu da ma'aiwa tsohon ma'aiwa a zo a lafta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cutarwa kala kala amma a duk haka ya hakuri wasbir li hukmi rabbika
fa innaka bi a'yunina
kaga ni aka umarce shi ya hakuri da hukuncin Allah ba yake sarki to kuma ya hakuri ya tabbata akan haka gashi yanzu muna cin moriya shi yasa wannan ababan dole ne mun lura su hakuri da dagewa da kuma mai kauya yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri addini ya yadu da sahabbai suka hakuri da cutarwa da ake da sauransu gashi yanzu mu muke cin moriya wannan kenan sannan kuma hallo daga cikin darasin da zamu dauka yani a cikin wannan sura shine galiban makiyin Allah da makiyin addinin Allah azabin da ake musu shigen irin wannan kiyaye da suke wa Allah mafi sarki kaga nan Abu Lahab da manzo Allah sai yayi gargadi yace tabballaka sai Allah ya maida mishi barka wadai sannan kuma ita kuma da tace ga da akwai sarka za ta ciyar da ita akan adawa da manzo Allah sassawa sai Allah mafi sarki ya maida mata sarka ta wata jahannama wannan ke kuma sannan daga cikin darasin da zamu ƙara dauka a cikin wannan karatun namu na wannan sura ya kamata ba da ma'ana ba za mu dinga amfani yani wani lokaci za mu ga mutane suna kamar irin surorin da ake magana akan kafirai ba sa karanta su a cikin sallah ya halitta ga dewa na ga ta kai tabbati da ba karanta ta in kai wa mutane sallah kai tabbati da za ka karanta mana da sunan Abu Lahab wa ciki kaga wannan ba komai bai kenan illa jahilci kenan ana karanta ta a cikin sallah dukkanin surori wanda suke cikin alkur'ani ana karanta su cikin sallah babu surar da za a ce karshe ma mutane ko me yake da akwai inda fir'auna yake cewa ana rabbukumul a'la to ya za ka yi ka karanta ta a cikin alkur'ani kuma nan ka ce baka karanta alkur'ani karanta yake magana ce ta Allah mai sarki ko wanda ana karanta shi sannan kuma allo da akwai wanda za ka suna kulumboto saboda sun ji lafazi na tabbace da Allah tabbatar da mulkin wani ya dinga karanta ana bugawa a ƙasa tab tab ko kuma ana so yani wannan duka jahilci ne da burbushi na shirka da burbushi na rashin imani ma dukkanin azkar din da za a ba mutum dukkanin addu'o da za a ba mutum wanda ba manzalar sa sai ibada a wannan abin ata ne da halaka wannan kenan sai kuma ɗan uwa da akwai abin da muka yi bayani akan shi shine as-saja al-murassa wanda ake ce mishi mura'at fawasil al-ay karshen ayoyi ana adinga lura da harafi daya 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 to wannan surar ba ta zo da shi za mu dinga yin kokari muna mu dinga nabba akan wannan saboda idan ka lura da haka za ka dinga jin qira'a ka kai da kanka ta canza karshen aya za ka ga harafi a yake zuwa daya daya in ka dauko yake ga harafi a ne zaka ji akan shi ka dauko yake ga harafi a ne zaka dauko akan shi ban sani ba yani karanto mana aya daya wani daya hayin insha Allah zaka
bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tab
kaga harafi na ba dai mun kare da harafi na ba ka dinga lura da su wannan in kana kira yana taimaka maka wajen tadabburi da nutsuwa da maido hankali akan aya sai kuma
ma aghna anhu malu ma kasab
kun ga harafi na ba kuma hallo yanzu kenan shi yasa ake so ba a so ka gama aya lokaci ɗaya wajen karanta tip 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 ka dinga ajewa jayi
sayasla naran zatala habe
wadah kun gani gashi nan ba nan gura hayya
wamra'atu hammalatal haqab
to da aka zo nan gurin an kare jerawa ya isa ka ji dadi ka dinga ajewa harafi daya bayan daya kowanne shi ne zaka sanje to yanzu tun da rihewa ne rihe sura ne sai aka canza ma harafi
idinha habalun min masad
to dan uwa shi yasa za ka ga alqur'ani ko da baka san ma'anar shi ba sai ka dinga jin dadi in kana karanta tsarin shi ne ya tsara magana ce ta Allah madaukakin sarki wanda shi ya halitti halittu gabaki da shi yasa duk wanda ya saurara alqur'ani zai dinga jin yana jin wani girma a cikin zuciyar shi insha Allah kenan dai dan uwa wannan shi ne bakin darasinmu na yau ganin kan mu dinga huce awa daya insha Allah kenan nan gurin zamu tsaya kuma zamu dinga yin sura dai dai in lokaci ya bamu dama sai mu dinga yin sura biyu a hankali insha Allah tunda ba iyaka ba gare shi insha Allah tafsiri na amhara shi ne amhara shi ne za dinga amfani da abinda yake ciki na ma'anoni da abinda zamu amfana da su yau da gobe wajen aiki ke insha Allah nan gurin zamu tsaya sai dai abinda yake so dan nabaha wajen lokaci a dan yi kokari tunda galiban abinda yake dan sa jinkiri shine lokaci sai a dan yi hakuri awa daya ce shi yasa ba za mu daga huta ba insha Allah daga awa daya ke ne wajen hadartowa wajen lokaci a yi kokari da Allah wannan yana da muhimmanci yanda a